من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa muna godiya wa Allah subhanahu wataala da ya bamu ikon halartar wannan majalisi mai albarka na masallacin FMC Azare jihar Bauchi majalisi wanda muke karanta sirar annabi sallallahu alaihi wa sallam daga littafin Nurul Yaqin fi sirati Sayyidil Mursalin idan ba amince ba muna cikin Ad-Da'watu Sirriya wannan shine halka na 45 a wannan yammaci na Juma'a 15 ga watan Jumadal Ula hijrar Annabi sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1445 wanda ya daidai da 29 ga watan 12 shekara ta 2023 muna cikin Ad-Da'watu Sirriya babin da ake mana bayani kan yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta yin da'awarsa a boye da kuma irin mutanen da suka yi ta amsa wannan da'awa tasa suna karban musuluncin da yazo da shi to mutumin da muke magana kansa shine Zaid ibn Haritha yana ɗaya daga cikin bayi na Annabi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanta shi idan muka kula zamu ga waɗanda suke karbar wannan da'awa ta boye waɗanda suke da alaka ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam matarsa bayani kanta ya gabata sai kuma dan riko dan bakkansa Aliyu dan Abi Talib shi ma ya gabata to yanzu muna kan bayani ne dangane da bawansa da ya yanta Zaid ibn Haritha to abinda ba mu kammala ba dangane da Zaid ibn Haritha mun duba takaitaccen tarihin Zaid ibn Haritha ya aka yi ya zama bawan Annabi Annabi ya yanta shi bayani ya gabata a makon da ya gabata abun da za mu duba na ƙarshe dangane da Zaidu mu duba wani abu daga falalarsa kaɗan daga cikin falalarsa sai mu ɗora daga inda muka tsaya daga cikin falalarsa mun fara ishara kan cewar yana cikin wanda suka halarci yakin Badar ku kaga wannan falala ce mai girman gaske tunda wanda suka halarci yakin Badar ɗin nan cikin sahabban Annabi 310 wani abu kaga basu da yawa sabon Annabi kuma sun haura 100 kaga kenan wannan a cikin dubbai ne Allah ya zabo su wanda suka halarci yakin Badar ya musu tagomashi da halartar wannan yaki din Allah ya daukake su da halartar wannan yaki saboda duk wanda ya halarci wannan yaki yana da kima gurin Allah yana da girma yana da falala a gurin Allah subhanahu wataala shi yasa ma Allah ya ba su garanti cewar duk abin da suka ga dama suka aikata Allah musu afuwa Allah ya ce if'alu ma shi'tum kad ghafartu lakum ku waɗanda kuka halarci yakin Badar ku aikata abin da duk kuka ga dama Allah ya ce ya gafarta musu kenan wannan na nuna mana cewa su ba za su samu kansu cikin azaba Allah ba Allah madaukakin sarki ya tsarkake su ya wanke su daga afkawa cikin fushinsa to shi Zaidu ibn Haritha yana cikin waɗanda suka halarci yakin Badar sannan kuma falalarsa ta biyu yana cikin masoya Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma yana cikin waɗanda Annabi yake so Annabi yana matukar son sa soyayyar da Annabi yake masa da yawa daga cikin sahabbansa ba su samu wannan soyayyar ba to wannan ma malamai suna ganin sa cikin jerin falalar Zaid ibn Haritha Allah yarda da shi. Sannan daga cikin falalarsa da Allah ya ambata cikin Alkur'ani, Allah ya ambata mana falala guda biyu, ɗaya ya same ta ta ɓangaren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ɗaya kuma ya same ta ta gurin Allah subhanahu wata'ala. Shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanta shi, kaga yanta shi da wannan falala ce Allah yake lissafa ta cikin jerin falalan Zaid ibn Haritha, falalar da kuma Allah ya masa, da Allah ya masa tawfiki da karɓan musulunci. Duk wanda ya samu kansa cikin musulunci tawfiki ne na Allah, ba iyawarsa bace, ba dabararsa bane, ba wayonsa bane, tawfiki ne da dace na Allah. To Allah sai yake bayyana wa Zaid ibn Haritha cewa masa gagarumar ni'ima na tawfiki da ya masa da karɓan musulunci, ba ma haka ba, yana ma cikin na farko waɗanda suka karɓi musulunci. Allah yake cewa in taqulu lilladhi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi amsik alayka zawjaka wattaqilla, lokacin da Allah subhanahu wata'ala yayi hukuncin Zaid ya rabu da matarsa. Riwayar tana bayyana cewar Annabi ya raya a cikin ransa cewa da Zaid zai saki matarsa Zainab bintu Jahash, Zaid yana auren Zainab bintu Jahash, Annabi sai ya raya a ransa cewa da Zaid zai sake ta, to da zai aure ta. Annabi ya raya wannan a zuciyarsa. To Allah madaukakin sarki kuma ai ya alamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur, abinda kira zai suka boye, abinda ke cikin zuciyar mutane duka Allah ya sani. Ni ban san abinda ke cikin zuciyarka ba, kai ma baka san abinda ke cikin zuciyata ba, amma Allah duka ya san abubuwan da suke cikin zukatanmu. To Allah ya san abinda ke cikin zuciyar annabinsa. To shine Allah madaukakin sarki zai hukunta annabi ya auri Zainab din, tunda ko wuka da nama na hannun Allah sai abinda Allah yi. To shine sai Allah ya kawo sababi, Allah madaukakin sarki sai ya kawo sababi. Sababin kuma da Allah ya kawo, Zaid sai ya ji baya sha'awar zama da Zainab. Ikon Allah, Zaid ya ji shi yana so ya rabu da Zainab, to amma kuma kar yayi gaban kansa, tunda yana karkashin annabi ne sallallahu alaihi wasallam. Sai zo neman shawarin annabi akan rabuwa da Zainab, me annabi yake gani akan ya rabu da Zainab, saboda ya gaji da zama da ita. Iko na Allah, sai annabi ya ce masa amsik alayka zawjaka, ka rike matanka kamkam kar ka sake ta, wattaqilla kuma ka ji tsoron Allah kar ka cutar da ita. Zaid ya juya tafi, sai Allah ya saukar da aya ta Qur'ani ya zargi annabi sallallahu alaihi wasallam, wa id taqulu lilladhi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi amsik alayka zawjaka wattaqilla wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi wa takhsha an-nasa wallahu ahaqqu an takhsha. Allah ya ce lokacin da kake gaya ma wanda ka masa ni'ima, wace ni'ima annabi ya masa na yantawa, kuma Allah ya masa ni'ima, wata ni'ima Allah ya masa na musulunci, Allah ya masa taufiki da shiga musulunci, kake ce masa lokacin da ya zo neman shawarinka saboda bisa rabuwa da matarsa, kake ce masa amsik alayka zawjaka, rike matarka, wattaqillaha kuma ka ji tsoron Allah akan ta, kar ka cutar da ita, wa tukhfi fi nafsika alhali, kana son wannan matar kuma kana koyi abin da ke cikin zuciyarka. Inji Allah subhanahu wataala, wa takhsha an-nas, kana tsoro kan mutane su ce yaransa ne fa, maulansa ne fa, ya rabu da mata ya aura, wallahu ahaqqu an takhsha, Allah shi fi cancanta ka ji tsoronsa. To shine a ƙarshe Allah ya ce falamma qada zaidun minha wa taran zawwajnakaha likai la yakuna alal mu'minina harat. To shine lokacin da Zaid ya gama ji cewa ita matar nan fita-fita a kansa kwata-kwata, ba sha'awar zama da ita, ya rabu da ita, sai Allah ya auren wa annabi da ita, daga sama aka daura aurenta. Allah, wannan zai nuna maka matsayin annabi gun Allah, duk abin da annabi ke so Allah zai bashi. Shi yasa Allah halatta masa ya auri mata 100 ma in yana so, amma Allah ya ce khalisatan laka min dunil mu'minina, shi yasa matansa guda 9 ne ya rasu ya bari, ya rasu ya bar mata 9. To amma mufa baka isa ka auri mace ta 5 ba, gejin ka mata 4, wannan khususiya ce ta annabi, auren mace sama da 4. To duk abin, duk macen da annabi ya gani yana so Allah ya ce a bashi ya aura, sai dai kawai waɗanda suke muharramansa, wanda suke muharramansa wannan ba zai aura ba, amma kowace irin mace Allah ba shi oken ya aure ta. To Zaid dan Haritha, Allah madaukakin sarki ya masa ni'ima da musulunci, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa ni'ima da ɗan tashi da yayi. ɗan tashi da yayi ba karaman ni'ima bace. ƴanta wadda Annabi zai yi wa bawa, ba irin ƴantawar da ɗaiɗaikun mutane za su yi wa bawa bane, ta Annabi ta musamman ce. An gano fiskar. Misali a ce Abubakar ya ƴanta Bilal, ai Abubakar shi ya ƴanta Bilal, Abubakar shi ya ƴanta Zinnira, shi ya ƴanta na hadiya, har babansa ya kira shi ya ce Abubakar, ya ce na'am, naga kana bibiyan mata kana ta ƴanta su da kuma masu rauni, ka samu zarata mana ƙarfafa ka ƴanta su ta yadda in yaƙi ya taso za su baka kariya. Ya ce baba, ai ba wai ina yi ba ne don in ci amfanin duniya, ina yi ne don neman yadda Allah. Shi ne aka saukar da ayat Qur'ani aka jinjina masa, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihi al'ala, ba dan wani wata ni'ima yake yi ba ko wani abu yake fata ba, illa ibtigha'a wajhi rabbihi al'ala alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin. Aka ce wannan ayoyi akan sayyidina Abubakar suka sauka. To yanzu Abubakar ya ƴanta Bilal, ƴantawar da Abubakar ya yi wa Bilal za ta zama daidai da ƴantawar da Annabi ya yi wa Zaid ibn Haritha? Ba za ta zama daidai ba. Me yasa ƴantawar Annabi da ya yi wa Zaid ibn Haritha da wacce Abubakar ya yi wa Bilal, me yasa ba za su zama daidai ba? Aisha ita ma ta ƴanta baiwa. Aisha ta ƴanta baiwa mata Annabi. Baiwar da Aisha ta ƴanta ba za ta zama daidai da baiwar da Annabi ya ƴanta ba. Me yasa? Na'am. Saboda matsayin manzon Allah. To bayan wannan tabbas matsayin manzon Allah ba zai zama daidai da matsayin sauran mutane ba. To bayan wannan fa, yanzu duk wanda Annabi ya ƴanta shi ya zama cikin ahlul baiti. Ya kuka ga wannan bayani? Ahlul baiti kuma suna da matsayi na musamman gun Allah. Annabi da ya zo rasuwa ya yi wasiya wa al'ummarsa a kan su yi riko da Al-Qur'ani kuma su kula da ahlu baitinsa. Ahlu baitin rasul sadaka ba ta halatta su ci ba saboda ana ga abin nan ɗin mutane ne. Sadaka ana ga dattin mutane ci. To su ba sa cin datti. Za dai su ci kyauta nan ba datti ba ne, amma sadaka fa. To su duk wanda Annabi ya ƴanta yana cikin ahlu baitin rasul. Saboda Annabi yana cewa maula alqaumi minhum, maula alqaumi, maulan mutane yana daga cikin su, maula kuma shine wanda ka ƴanta. To yanzu Annabi da shi da zuriyarsa ai dukansu ahlul baiti ne. Ahlul baiti kuma suna da matsayi a gurin Allah, suna da matsayi a gun Annabi, kuma Annabi ya yi wasiya akan sauran al'ummarsa su girmama su saboda ahlul baitin sa. To duk wanda Annabi ya ƴanta yana cikin ahlul baitin rasul. To kaga wannan ba karaman ni'ima bace Annabi yayi wa Zaid. Ƴanta shi da ya sanya shi ya zama cikin ahlul baiti. Kuma ka zama cikin ahlul baiti ka samu matsayi mai girma har ranar gobe kiyama, ahlul baiti daban ne gaban Allah subhanahu wa ta'ala. To Annabi yayi ni'ima gagaruma wa Zaid ta yadda ya ƴanta shi, ƴanta shi kuma ya sanya Zaid ya zama cikin ahlul baiti. Allah ya yarda da shi. Falalarsa ta ƙarshe wacce za mu ƙarƙare a kanta, shahadarsa da ya yi, ya yi shahada, Zaid ibn Haritha ya yi shahada a yaƙin Mu'ta. Mu'ta sunan wani gari ne cikin garuruwar Sham. Annabi ya tura dakaru na yaƙi su tafi su je su yaƙi waɗancan mutane saboda shirin da mutanen suke yi su kawo farmaki wa garin Madina. To Annabi sai ya ce bari a riga su, kafin su zo bari a fara zuwa a kai musu farmaki. Shine Annabi ya haɗa dakaru na yaƙi mutum kusan 3,000, sai ya sanya jagora waɗannan tawaga ta yaƙin, Zaid ibn Haritha ya zama shine jagora. To amma sai Annabi, tunda Allah ya yi wa Annabi baiwa, yana da mu'ujiza ta annabta. Allah yakan bankade masa abin da zai iya aukuwa. Wannan ba a kiransa sanin gaibu, ana kiransa mu'ujiza. In annabi ya bada labarin abin da zai faru bai faru ba, ana kiransa mu'ujiza. Saboda ba wanda ya san gaibu sai Allah. La ya'lamu man fis samawati wa man fil ardi al-ghaiba illa Allah. Da halittun da suke cikin sammai, da halittun da suke cikin ƙasa, ba wanda ya san gaibu sai Allah. Yace walau kuntu, annabi yace walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu min al-khairi wa ma massani yasu. Allah yace, annabi yace, kace da na san gaibu da na yawaita alkhairi. Hasali da annabi ya san gaibu lokacin da aka yi kazafi wa matarsa Aisha. Ai da zai gane ce ƙarya kuke, abinda kuke tuhumarta, kuke jifanta da shi bata aikata ba, amma annabi bai sani ba. Yana ta jira Allah ya saukar da aya ta Alkur'ani, tunda shi Allah shine ya san gaibu. Abinda ya faru duk Allah ya sani, tsakanin mutum biyu, in sun buya sun yi ma Allah ya sani, in ma ba su yi ba ma Allah ya sani, to banda Allah kuma ba wanda zai sani. To wannan shi ake kira gaibu. Annabi bai san me ya faru ba da iyalinsa, amma dai ana ta yawo da magana cikin garin Madina cewa Aisha ta yi alfasha. Wannan kuma wanda ya ɗauki nauyin yaɗa wannan magana shugaban munafukai Abdullah ibn Ubay ibn Salul alaihi minallahi ma yastahiq. Yayi ta watsa magana ta ƙarya akan mata annabi, masoyiya annabi Aisha, Allah ya daita. To kuma sai aka samu wasu ma cikin muminai, sai suka hau suka zauna, su ma sai suka ɗau dakon yaɗa wannan magana ɗin. To abun sai yadda mu annabi yake ci masa tuwo a ƙwarya. Kaga annabi da ya san gaibu ba zai ma dame shi ba, ba zai ma dame shi ba, zai ce ƙarya aka mata. To amma annabi bai san gaibu ba, shi yasa annabi har ya kira mutane yana neman shawarinsu, ya ji me za su faɗi bisa wannan magana da ake ta yaɗa ta akan matarsa na jifanta da alfasha da ake. Ya shawarci ɗan Zaid ibn Haritha, Usama ibn Zaid, ya shawarci Sayyidina Aliyu ɗan Abi Talib, ya shawarci Sayyidina Umar ibn al-Khattab, kowanne da irin shawarin da ya bashi. Me yasa annabi yake ta shawartar su? Saboda bai san haƙiƙanin me ya faru ba. Kuma Allah ya ce wa shawiruhum fil amr, in al'amari ya taso maka nemi shawarin su. Shi Usama ɗan Zaid shawarin da ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, ya rasulallah, ahaluka ya rasulallah, ce Aisha dai iyalinka ce ya manzon Allah. Wasu malamai na hadisi suka ce da fatahawa wa ahaluka, maimakon ahaluka ahalaka, ma'ana yana jan hankalin annabi, ko yana ba da shawari wa annabi akan ya rike iyalinsa kamkam kar ya sake ta. Wannan maganganu da ake yadawa kar annabi ya waiwaya ya kalle shi, shine Usama dan Zaid ya ce annabi ahalaka ya rasulullah, ma'ana annabi rike matarka kamkam kar kai sake ta. Yace wallahi la na'lamu fiha illa khaira, yace na rantse da Allah ba wani abu da muka sani ga da Aisha sai alkhairi. Saboda haka wannan magana da ake yada ta ba za ta taba aikata ba. Wannan shawarin da Usama dan Zaid ya ba wa annabi. Sayyidina Ali kuma da ya zo shawarin da ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ce ya rasulallah, mata da yawa suna nan. Me Sayyidina Ali yake nufi? In ka rabu da ita ma kar ka daga hankalinka, akwai mata da yawa suna nan, yan mata, yan matan kake su suna nan, saboda haka kar ka daga hankalinka. Nan Sayyidina Ali yana ga yanda hankalin annabi ya tashi, yana so ya kwantar wa annabi hankali, ba wai yana zargin Aisha bane, ko kuma yana ga kama Aisha za ta iya aikata wannan abun. A'a, shi ma Ali, Allah ya tsarkake shi daga wannan. Kawai shi dai yana so annabi ya samu kwanciyar hankali ne. Yanzu in ma an yi tawatsa waɗannan maganganun, ya ma rabu da Aisha, ba abin da zai ragu tattare da shi, zai samu mata waɗanda suke ɗan mata irinta. Shi shawarin da ya ba annabi kenan. To shi kuma Sayyidina Umar da ya zo, sai ya ce rasulullah, zan tambaye ka. Ya ce bismillah, waye ya auren maka da Aisha? Ya ce Allah. Ya ce kana ga Allah ya ha'ince ka? Ya ce subhanaka hadha buhtanun azim, Allah ya tsarkaka ya ha'ince annabinsa ya auren masa da matar banza a matsayinsa na annabi mutumin kirki. Ya ce tsarki ya tabbata ga Allah ya ha'ince annabinsa. Kuma Allah da ya tashi sauko da ayoyi, waɗanda ya wanke Aisha sai ya zo da lafazin Umar. subhanaka hadha buhtanun adhim. Allah ya tsarkaka ya hada annabin sa mutumin kirki wanda duk duniya baya shi nagarta. Allah hada shi da matar banza. Allah ya tsarkaka daga irin wannan mugun aiki ko mummunan aiki. Shine ma'anan subhanaka. Allah ya tsarkaka daga irin wannan aiki. Allah ba zai taba yin irin wannan aiki ba. Mafi nagartan mutane annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma Allah ya hukunta matarsa ta zama ba ta kirki ba. Allah ya tsarkaka daga wannan aiki. Hadha buhtanun adhim, inji sayyidina Umar yace wannan kirkirarriyar ƙarya ce mai girman gaske. To anan annabi ya samu nutsuwa. To babban abin da ya sa muka shigo da wannan gaba ta wannan kissa dan mu fito da bayanin kan cewar annabi sallallahu alaihi wasallam bai san gaibu ba. In ka ga ya bada labarin abin da bai faru ba, kuma ya faru kamar yadda ya bada labari, ana kiran sa mu'jiza, wanda zai nuna tabbaci da gaskiyar annabtarsa. Amma fa bai san gaibu saboda akwai abubuwa da yawa da bai san su ba. Kenan zan ya sani Allah ne buɗa masa, Allah ne bankaɗe masa. To bayanin da muke yi dangane da shahadar da Zaidu bin Haritha yayi a yakin Mu'ta, da aka tashi fita yaki, annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya shi ya zama komandar wannan yaki, ya zama shine jagora wannan yaki. To da yake annabi ne yana da mu'jiza, sai ya ce in an kashe Zaidu, wanda zai maye gurbin Zaidu shine Ja'far ɗan Abu Talib. Ja'far ɗan Abu Talib, ai mun yi bayanin sa takaitacciyar tarjumar sa a baya, yana ƙarƙashin kulawar babban annabi Al-Abbas har ya girma ya aure. Yana cikin wanda suka yi hijira zuwa Habasha, ma ya je zauna a Habashan, bai dawo Habasha ba sai lokacin da annabi ya tafi yakin Khaybara, suka riske annabi a Khaybara. To wannan ya faru shekara ta 7 ko dawowansu Madina sun dawo shekara ta 7. Shekara ta 8 kuma annabi ya tura su yakin Mu'ta, shekara ta 8, farkon shekara ta 8. To annabi ya ce idan an kashe Zaid ibn Haritha, wanda zai rike ragaman jagorantar tawagar mayaka na musulmi shine Ja'far ɗan Abu Talib. Ya ce idan an kashe shi, wanda jagorancin zai koma hannunsa shine wannan mawakin nasa Abdullah ibn Rawaha. Ya ce in an kashe shi, wa'annan bayanan fa da annabi yake yi kuma sun faru kamar yadda annabi ya jera abu. Yace in an kashe Abdullah ibn Rawaha, musulmai sai su duba cikin su su ga waye yafi cancanta, sai su zabe shi su sashi ya zama jagora. Kuma hakan ya faru. Aka tafi yakin aka kashe Zaid ibn Haritha, sai Ja'far ɗan Abu Talib ya karbi ragaman jagorancin tawagar mayakan musulmi, shi ma aka kashe shi. Sai Abdullah ibn Rawaha ya karba, shi ma aka kashe shi. To shine musulmai suka duba cikin su, sai suka ba da jagorancin su wa Khalid ibn al-Walid. To Khalid ibn al-Walid kuma shi ya san dabarar da yayi, waɗancan mushrikai tsoro ya shige su, sannan kuma ya samu ya dawo da mayaka lami lafiya, ya dawo da su garin Madina. To wannan shahadar da Zaid ibn Haritha yayi, malamai suna lissafa shi cikin falalarsa, saboda lokacin da labarin mutuwarsu ya je ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mutuwan waɗannan mutane guda uku, annabi sai kasa mallakar rike hawayensa. Annabi ya yi kuka sosai a lokacin da labarin kashe Zaid ibn Haritha da Ja'far ɗan Abu Talib da kuma Abdullah ibn Rawaha, annabi sallallahu alaihi wasallam ya zubda hawaye, musamman waɗannan mutane guda biyu da Zaid ibn Haritha da Ja'far ɗan Abu Talib. Sai annabi yana kuka yana cewa akhwaya, waɗannan mutane guda biyu fa ƴan uwana ne. Su wa kenan? Zaid ibn Haritha da Ja'far ɗan Abu Talib. Yace akhwaya wa mu'anisaya, wa mu'annis wa mu'anisaya, ƴan uwana ne kuma masu ɗebe min cewa, wa muhaddisaya kuma wanda nake zama na hira da su, inji annabi sallallahu alaihi wasallam. Kenan annabi ya ji mutuwan waɗannan mutane guda biyu, Zaid ibn Haritha da Ja'far ɗan Abu Talib. Allah ya dada su gaba ɗaya. To wannan shine takaitaccen tarihin Zaid ibn Haritha, wanda ake lissafa mana cikin waɗanda suka karɓi musulunci gurin annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da annabi yake da'awarsa ta ɓoye. A nan ya ce wa kana al-mutabanna mu'tabaran kabilin hakikiyin yarithu wa yurathu, shi wanda ake rika a matsayin da a wancan lokaci gabanin musulunci ya soke wannan ɗabi'a ta ka riki wani a matsayin ɗanka. To idan mutum ya riki wani a matsayin ɗansa, yana ɗaukansa tamkar ɗa na haƙiƙa, tamkar ɗa na gaske. Yarithu wa yurathu, shi wannan wanda ka riƙa a matsayin ɗa zai gaje ka, kai ma za ka gaje shi, zai yi gado kuma za a gaje shi. To musulunci da ya zo sai ya ɓata wannan tsari ɗin. Ai mun karanta a wancan halkar cewa annabi ya riki Zaidu a matsayin ɗansa. To Allah kuma subhanahu wata'ala sai ɓata wannan tsarin, ce ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. To anan sai ya ci gaba da mana bayani, yace wa ajaba aidan ummu ayman hadinatuhu allati zawwajaha limawlahu Zaidu. Sannan har ila yau daga cikin waɗanda suka amsa wa annabi da awarsa shine wa ajaba aidan, har ila yau daga cikin waɗanda suka amsa da awar annabi da awar da yayi tayinta a boye akwai ummu ayman. Ummu ayman ta amsa da awar annabi a lokacin da yayi da awa a boye, hadinatuhu, wacce tare ni annabi sallallahu alaihi wasallam, allati zawwajaha limaulahu, wacce ya aurar da ita ga maulansa Zaidu. Zaidu da bayaninsa ya gabata yanzu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aurar da ummu ayman zuwa ga maulansa Zaidu. Ita wannan ummu ayman ita ma tana da tarihi mai ban mamaki. Tun kafin a haifi annabi tana ƙarƙashin ikon mahaifin annabi, baiwa ce ta annabi. Asalin sunanta Baraka, amma ta fi shahara da ummu ayman. Sunanta Baraka bintu Tha'laba bin Umar, sunanta kenan shine asalin sunanta, amma an fi saninta da ummu ayman. To annabi ya gaje ta ne daga gurin mahaifinsa. Asalinta baiwa ce ta mahaifinsa Abdullahi. To mahaifinsa kuma mun san yana cikin ciki, Allah ya ɗauki rayuwar mahaifin. To sai zama abinda mahaifin ya tafi ya bari ya zama gadan annabi sallallahu alaihi wasallam. To ita wannan ummu ayman tana cikin abubuwan da mahaifinsa ya bari na dukiya, tunda baiwa a wancan lokaci ana ɗaukanta a matsayin dukiya ce. An tashi za a sai da ita makudan kuɗi mai tarin yawa. Tunda Zaidu in ba a mance ba, a makon da ya gabata mun bayyana cewa ɗan uwan Khadija da ya je Hakim bin Hizam, ai shi ne ya siyo shi a suku Ukab da dirhami 400. Dirhami 400 kuma a yau ba zai gaza naira miliyan 8 ba. Ba zai gaza naira miliyan 8 ba, kai kenan bawa ai kadara. Tunda in zaka dauki karami wanda bashi da wayo, tunda Zaidu sai da aka sai da shi bashi da wayo, in zaka dauki karami ka je ka sai da shi dirhami 400, kaga babba zaka iya sai da shi dirhami 1000. In har karami zaka sai da shi dirhami 400, babba zaka iya sai da shi dirhami 1000. To kaga dirhami 400 yana daidai da miliyan 8, dirhami 1000 fa yana daidai da nawa? Sai wajen 20, sai miliyan 20. To kaga kenan bawa ba karamar dukiya bace a wancan lokaci. To sai zama ummu ayman tana daga cikin dukiyar da mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu ya barwa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. To sai zaman to tun annabi yana kankani, ummu ayman take tare da annabi har zuwa lokacin da annabi ya girma, tunda baiwarsa ce. Kaga baiwar mutum kuma ai ba za ta rabu da mutum ba. To asali ma ita ta kula da annabi, ita ta reni annabi, dan annabi sallallahu alaihi wasallam yana dan shekara 6 sun tafi da mahaifiyarsa garin Madina, da nufin ta kai shi ya ga dangin kakansa wa Abdul Muttalib. In ba a mance ba, Abdul Muttalib ai mun yi bayani cewa dangin mahaifiyarsa 'yan Madina ne, ko an tuno takaitaccen tarihi ko mu koma baya kaɗan? Ba bukata, ai an tuno. Asali ma a Madina aka haifi Abdul Muttalib. Abdul Muttalib an haife shi a Madina, mahaifinsa kuma ya rasu a Sham, ya tafi kasuwanci. Bari dai mu koma baya, ku abin ya fito muku sosai, mu koma baya kaɗan. Baban Abdul Muttalib ba shi bane Hashim, Muhammad bin Abdullahi bin Abdul Muttalib bin Hashim. Baban Abdul Muttalib shine Hashim. Hashim dan kasuwa ne, babban dan kasuwa ne a Makka. kuma mun san mutan Makka idan suka dauki hajar su ta kasuwanci sun fi tafiya yankin Sham. To galibi Hashim idan ya dauki hajarsa ta kasuwanci zai tafi Sham, yana yada zango a ina, a Madina. Madina ya kwana gidan abokin mahaifinsa, shi Hashim yana kwana gidan abokin mahaifinsa. Idan ya tafi Sham yayi kasuwanci, yana dawowa kafin ya karasa maka zai sake yada zango a Madina, ya kwana gidan abokin mahaifinsa sannan ya koma Madina. Haka yake. To shine sai ya ga yar abokin mahaifinsa shi Hashim, sai yayi sha'awar aurenta. To sai mahaifinta yace ba matsala, zan baka aurenta ko dan zumuncin da ke tsakanina da mahaifinka. To amma muna da sharadi. Yar mud in ta dauki ciki, dawo da ita ake gare mu, ta haifi wannan ciki a gurin mu, ka yadda da wannan sharadi? Yace ya yadda. Sai aka auren masa da yarinya yar Madina, ya tafi da ita Makka. Ba a dau lokaci ba sai Allah ba ta ciki. To shi kuma tunda dan kasuwa ne, ai Madina a hanyarsa ne, tunda yana in ya dauki hajarsa Sham yake tafiya, kuma sai sun bi ta Madina su tafi Sham ko jikin Madina. To da ya tashi dibar hajarsa ta kasuwanci tafi Sham, sai ya dauka da matar tasa wacce ta samu juna biyu, sai ya tafi da ita. Da ya zo da ita Madina sai ya ajiye ta gurin iyayenta, ya cika sharadin da suka yi tsakaninsa da mahaifinta. Sai ya wuce kasuwancinsa Sham, ya isa Sham ya yi kasuwanci, yana shirin juyawa, sai Allah ya ɗauki rayuwarsa. Nan kuma ya bar mata da ciki, mata ta sai bayan wani ɗan lokaci da rasuwarsa sai ta haifi wannan ciki. Ɗan da ta haifa sai aka sa masa suna Shaibatul Hamd. Shaibatul Hamd. To Shaibatul Hamd tunda mahaifinsa ya rasu, sannan mahaifiyarsa yar Madina ce, kuma a Madinan aka haife shi, kawai sai dangin mahaifiyarsa sai suka rike shi har ya girma, ya kai munzalin iya magana, yana gudu zai je nan zai je can, kusan dai ya kai shekara hudu. To danginsa kuma, ma'ana dangin mahaifinsa, suna jin labarinsa. To shine ɗaya daga cikin ƴan uwan mahaifinsa da ake kira Al-Muttalib. Al-Muttalib ɗan uwan Hashim ne. Shi Hashim bin Abdulmanaf, Al-Muttalib bin Abdulmanaf mahaifinsu ɗaya, da Al-Muttalib da Hashim mahaifinsu ɗaya. To Al-Muttalib sai ya ce shi kan zai je da dabara ya taho da ɗan uwansa Hashim, zai tafi Madina kenan. Shi ne ya hau kan doki ya taho garin Madina, sai ya yi sa'a. Da ya iso Madina, a wajen Madina sai ga yara suna wasa, wasan seta abu a harba. Wannan ya seta ya harba, wancan ya seta ya harba, galibi in sun yi sai su kauce. Seti in mutum ya seta abu ya harba baya dacewa. To sai aka zo kan Shaibatul Hamd, yanzu shi zai yi harbi. Da ya seta ya harba sai ya dace, sai ya yi wa kansa kirari. Sai ni Shaibatul Hamd ɗan Hashim, Hashim ɗan Abdulmanaf, yana ji sai ce wannan ɗan uwana ne. Hankalinsa sai ya kwanta, sai ya lallaba ya je samu yaro, ya ce yaro, ce na'am, baka ga ina kama da kai ba? Ya ce kana kama da ni. Ce to ni ɗan uwan mahaifinka ne, sunana Al-Muttalib bin Abdulmanaf, mahaifinka Hashim bin Abdulmanaf, ƴan uwa muke, daga Makka na taho gari mai daɗi, ga ɗakin Ka'aba, ga ruwan Zamzam, ga gun aikin Hajji, in ka je za ka sha ruwan Zamzam, za ka yi ɗawafi. Ya me kake ganin tafi da kai? Ce a zan bi ka. Ya kwaɗaitar masa da garin Makka. Wani dattijo yana zaune a gefe, ɗan Madina yana kallonsu. Sai taso ya zo ya same shi, ya ce tabbas ba mu da tababan cewa kai babban yaron nan ne, in ka ɗauke shi ka tafi da shi dai a yanzu haka ba matsala, amma in kai jinkiri. Labari ya iske mahaifiyarsa, ko shakka babu za ta nemi taimakonmu, mu kuma za mu taimaka mata, ba za mu bar ka tafi da shi ba. Gara ka yi zauri ka ɗauke shi ka gudu. Shi ne ya ɗauke shi sai ya gudu, ya tafi da shi garin Makka. Shaibatul Hamd sunansa. Ya iso garin Makka, sun ga ya fita ba kowa, yanzu kuma sun ga ya dawo da yaro, sai suke mamaki, wannan fa sai ya ce Abdul ne, bawana ne. Sunansa Al-Muttalib, sai ake cewa haza Abdul Muttalib. To daga nan ya samu sunan Abdul Muttalib. Shi yasa in ka zo na saba annabi za ka ji Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, ba za ka ji Muhammad bin Abdullah bin Shaibatul Hamd ba, sai dai bin Abdul Muttalib. Me dalili? Wannan shi ne. To ai mun ji yadda aka yi Abdulmuttalib ya zama yake da alaka da Madina, ko? To annabi sallallahu alaihi wasallam yana ɗan shekara shida. Mu koma kan bayaninmu. Annabi yana ɗan shekara shida, sai mahaifiyarsa ta ce bari ta ɗauke shi ta kai shi Madina, ta nuna shi ga dangin kakansa Abdulmuttalib, su san shi, su san jikan ɗansu shine Abdulmuttalib, yana ɗan shekara 6. To da ta tashi tafiya sai ta tafi da baiwarsa, wannan da muke magana kanta, Ummu Aiman. Sun tafi Madina su uku, suka je garin Madina, ta zaga da shi duka gidajen da ake gana dangi ne, sannan kuma ta kai shi ya ziyarci kabarin mahaifinsa, tunda mahaifinsa shi ma a Madinan ya rasu. Baban mahaifin Abdulmuttalib ya tura shi ya tafi kasuwanci Sham. To suna hanyarsu ta tafiya, matsanancin rashin lafiya ya rufe shi. Da suka iso Madina sai ya tsaya ya yi jinya, in ya ji dama-dama ya iso su sai rai ya yi halinsa. To shi yasa kabarinsa ya zama a Madina. To bayan ta zaga da shi ya ziyarci dangin kakansa Abdulmuttalib, sai ta kai shi kuma ya ziyarci kabarin mahaifinsa, yana ɗan shekara 6. Da aka kammala ziyara, sai aka kamo hanyar dawowa Makka. Gabanin a iso Makka, an iso wani guri da ake kiransa Al-Abwa, ita ma sai Allah ya ɗauki rayuwarta, ita mahaifiya Annabi sallallahu alaihi wasallam, yana ɗan shekara 6, ai mun yi bayani a baya. To yanzu Annabi ya saura daga shi, sai Ummu Aiman. Ummu Aiman ita ta ɗauki Annabi ta ƙarasa da shi garin Makka. To kaga wannan zai nuna maka cewar Ummu Aiman ɗin nan tana tare da Annabi tun yana ƙanƙani, tunda lokacin da mahaifiyarsa ma ta rasu, ita ce ta ƙarasa da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam garin Makka. To da ta koma da shi garin Makka, yanzu Annabi babu uwa, ba uba, waye zai ci gaba da kula da Annabi? Ita ta ci gaba da kula da Annabi. Annabi na ƙarƙashin kulawan kakansa, amma abin da ya shafi abinci, wanka da sauransu duk ita ta ci gaba da yi wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To shi yasa sautari da dama kakan Annabi yakan ja kunnanta, kar ta yi sakaci fa, kar aiki ya shagaltar da ita ta yi sakaci, Annabi ya fita ya yi nisa, saboda ahlul kitabi suna nan suna farautarsa. Yahudu da Nasara suna nan suna farauta Annabi, tunda ai sun karanta siffofin Annabi cikin littattafansa At-Taura da Injila. Annabi tun yana kankani, in suka ganshi za su iya gane cewa shine manzon da Allah ya aiko. To su kuma tunda mutane ne masu kyashi, masu hasada, za su yi kokarin salwantar da rayuwarsa. Saboda me? Saboda ai ba zai fito cikin su ba. Kaga shi yasa Allah ya ce hasadan min indi anfusihim, me ya hana su su yi imani da Annabi? Hasadan min indi anfusihim, saboda hasada bai fito daga cikinsu ba. To shi ne sautari da dama kakan Annabi Abdulmuttalib yakan zo ya ce mata, ya baraka la taturki ibni ba'idan yamshi ba'idan, ya ke baraka karki bar ɗana ya tafi nesa, saboda ahlul kitabi suna nan suna farautarsa, idan sun kama shi za su iya kashe shi, karki bar shi ya fita ya yi nisa tare da ƙananun yara su je suna ta wasa. Akwai sanda ya je ya zo ya mata tsawa, ya ma Ummu Aiman tsawa ta firgita, sai yake ci yana riƙe da Annabi, yana riƙe da hannun Annabi. Lokacin Annabi bai wuce shekara 7 ba. Yace kin san a ina na samu wannan ɗan nawa? Tace a'a. Yace na same shi can ƙasan Makka tare da ƙananun yara suna wasa jikin wata magarya. Karki kuskura ki sake barin shi ya tafi wannan guri, saboda ahlul kitabi suna nan suna farautarsa. Tace to tun daga nan duk abin da take hankalinta yana kan Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Take ba da labari cewar ita Ummu Aiman, lokacin da kakan Annabi Abdulmuttalib ya rasu, tace Annabi ya yi kukaka sosai. Tace sai da ta tausaya masa, sai da ta tausaya masa. Ita ba mutuwar bace, mutuwar Abdulmuttalib din bace ta fi ɗaga mata hankali. Yanda ta ga Annabi hankalinsa ya tashi, shi ya fi ɗaga mata hankali, saboda yanda ya shaku da Annabi sallallahu alaihi wasallam, da kaunar da yake yi wa Annabi. Annabi ya zo jikin gadonsa yana ta kuka. Gado ne da aka ajiye shi jikin ɗakin Ka'aba, ba a bari kowa ya hau sai Abdulmuttalib. Amma Annabi idan ya zo ya hau kan gadon, suka yi kokarin sauke shi, sai Abdulmuttalib ya ce ku bar ɗana ya sakata ya wala, kar ku takura masa. To shi yasa idan Annabi ya kalli gadon sai ya tuno kakansa, lokacin duka bai wuce shekara 8 ba. Kakan nasa ya rasu yana ɗan shekara 8. To shine tace ita ba ma rasuwar kakan Annabin bane ya fi ɗaga mata hankali. Yanda Annabi ya shiga matsanancin yanayi, ya zo ya zauna jikin gadon, ya rungumi gadon yana ta kuka, tace wannan shi ya fi ɗaga mata hankali, inji ita Ummu Aiman, Allah ya jada ita. To Ummu Aiman aurenta, bari mu yi bayani kan takaitaccen aurenta kafin mu duba falalarta. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana karramata, yana karrama Ummu Aiman saboda kula da ta bashi tun yana kankani, kuma ba ta rabuwa da Annabi sallallahu alaihi wasallam, duk kuma abin da Annabi yake so ba ta hana shi. To Annabi yana kaunarta sosai, wannan yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake karrama ta. To lokacin da Annabi ya aure Khadija, Allah ya dada ita, sai yanta ta, sai yanta Ummu Aiman, dama mun ce bawar mahaifinsa, bawar mahaifinsa ce, da mahaifinsa ya rasu sai zama yanzu tana karkashin dukiyarsa, ma'ana ta zama baiwarsa. To Annabi bai tashi yanta ta ba, sai bayan da ya aure Khadija sai yanta ta, da ya yanta ta sai ya aurar da ita ga wani balarabe cikin Larabawan Madina, amma yana zaune a Makka, wanda ake kiransa Abid bin Zaid al-Khazraji. Abid bin Zaid al-Khazraji shine mijin Ummu Aiman na farko, shine wanda ya fara auren Ummu Aiman. To sun zauna da Abid an takaitaccen lokaci har Allah ya ba su da tsakani, sai suka haifi Aiman. Shi yasa ake ce mata Ummu Aiman, maman Aiman, saboda wannan miji nata Abid, wasu malamai suka ce Ubaid, Ubaid bin Zaid al-Khazraji shine mijinta na farko. Sun haifi Aiman tare da wannan miji nata. To shine daga nan ake mata alkunya, maimakon a kira ta da baraka sai a mata alkunya. Shi alkunya ma a gurin Larabawa girmamawa ne, kai wa mutum alkunya maimakon ka kira sunansa garan gatsai, a ka dan saya ka masa alkunya baban wani ko maman wance, kaman akwai girmamawa a ciki. To ita ma tunda ta haifi danta Aiman, maimakon a ce mata baraka sai ake ce mata Ummu Aiman, kaga anan gurin aida Ummu Aiman din aka kira ta, sai zama wannan alkunyar tata yarin jayi, wannan alkunyar tata tarin jayi sunanta, sai zama ba a ma santa da sunanta ba, an fi saninta da alkunyar ta. To sai zama tsakanin zaman da suka yi da ita da wannan miji nata na farko bai dau lokaci ba, shi kuma Aiman din nan yana cikin as-sabiqun al-awwalun, yana cikin al-muhajirun, shi wannan dana ta Aiman yana cikin wanda suka yi hijira daga Makka suka dawo Madina, kuma yana cikin wanda suka karbi musulunci gurin Annabi da wuri, tunda Annabi a lokacin da ya aure yana dan shekara 25, yaushe aka fara masa wahayi yana dan shekara 40, kenan shi Aiman din nan sanda aka fara Annabi wahayi yana dan shekara 13 ko 14, kaga hankali ya zo masa. To sai zama yana cikin mutane na farko-farko da suka karɓi musulunci gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da mahaifiyarsa Ummu Aiman. To bayan rabuwar Ummu Aiman da wannan miji nata da muka ce sunansa Ubaid bin Zaid al-Khazraji, Annabi Khadija ta bashi Zaidu. Muna fahimtar bayanin, ai a satin da ya wuce mun yi bayanin yanda aka yi Zaidu ya shigo hannun Khadija, ko an siyo shi a suku Ukab, ita kuma sai ta dauki Zaidu sai ta ba Annabi, bawa ne yanzu ya zama bawan Annabi, sai Annabi ya yanta shi. Dazu kadan muka yi bayanin cewar daga cin falalar da Annabi yayi wa, ko ni'imar da Annabi yayi wa Zaidu, yanta shi da yayi, yanta shi da ya sa shi ya zama cikin ahlul baiti. To Annabi sai ya yanta Zaidu, sai ya hada su aure da Ummu Aiman, sai zama Zaidu shine mijin Ummu Aiman na biyu. Kenan Ummu Aiman ta auri mazaje biyu, miji na farko da ta aura Ubaid bin Zaid al-Khazraji, sai miji na biyu da ta aura shine Zaid bin Haritha, bawan Annabi da ya yanta, ita ma baiwa Annabi ce da ya yanta. Kenan yanzu dukansu abu ɗaya ne, matakin su ɗaya, matsayin su ɗaya, shi bawa ne Annabi ya yanta, ita ma baiwa ce Annabi ya yanta, Annabi ya hada su aure tare. To da suka hadu suka yi zamantakewa na aure, sai Allah azurta su da Usama, Usama bin Zaid. Usama bin Zaid ana kiransa hibbu rasulillah, wanda manzo Allah yake tsananin so, soyayyar da Annabi yake yi wa mahaifinsa Zaidu ta dawo kansa shi Usama. Shi kuma Usama abin da yasa Annabi ya fi son sa ma sama da Aiman, Ummu Aiman ai tana da da Aiman ko, tana da da Usama, amma Annabi ya fi son Usaman akan Aiman, me yasa? Shi Usama da babansa da mamansa duka bayan Annabi ne ya yanta, sabanin Aiman babansa ba shi da alaka da Annabi, amma Usama babansa yana da alaka da Annabi, mamansa ma tana da alaka da Annabi, saboda maula akwai lokacin da maula yake gado, idan an rasa duka wanda suka cancanci su yi gado, ka rasu baka da dangi ko daya, duk sun rasu sai maulanka, to maulanka zai iya gadanka, dama danginka su suke koran maula ba zai yi gado ba. To idan aka rasa dangi duka ba ko daya, sai maula to zai gaji ubangidansa da ya danta shi. To kaga kenan soyayyar da annabi yake yi wa Usama ta samo asali ne kasantuwarsa dan bayinsa guda biyu da ya danta. Sannan abu na biyu kuma irin soyayyar da yake yi wa mahaifinsa ita ce tabi Usama dan Zaid. Wannan Ummu Aiman, bari mu duba takaitaccen tarihin ta falalata kafin mu sallaka mu je gaba. Ummu Aiman tana cikin waɗanda suka yi hijira, mata na sahabbai da suka yi hijira daga Makka zuwa Madina. Wanda suka yi hijira daga Makka zuwa Madina suna da matsayi na musamman gurin Allah subhanahu wataala, suna da matsayi na musamman gurin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah subhanahu wataala idan ya tashi jinjina wa sahabbai yana ambaton al-muhajiruna wal ansar, yace was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal ansar. Kenan al-muhajirun suna da matsayi a gurin Allah, haka al-ansar suna da matsayi gurin Allah. To Ummu Aiman tana cikin waɗanda suka yi hijira daga Makka suka koma garin Madina wajen amsa umurnin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Falalarta ta biyu, falalar Ummu Aiman ta biyu. Ummu Aiman galibi in Annabi zai fita yaki, tana cikin tawagar da za su shiga, za su fita yakin tare da Annabi. Ummu Aiman in Annabi ya tashi fita yaki tana cikin tawagar da suke fita tare da Annabi, tare da cewar mace in ta fita yaki ai ba yakin za ta yi ba. To me zai sa Ummu Aiman ta fita cikin tawagar yaki ta Annabi? Dama Annabi yakan fita da mata, dan akwai kissar nan da muka yi isharar ta dazu na kazafi da aka yi wa mata Annabi Aisha. Ai Annabi yana dawowa ne daga yaki, yana hanyarsa ta dawowa daga yaki ne ya da zango, yakin Banul Mustalik, yakin kuma ya tafi da Aisha. Kake na Annabi yakan fita yaki da mata, an je yakin Banul Mustalik ana dawowa, sai Annabi ya da zango da shi da dakarinsa. Da aka ya da zango aka huta, an tashi za a tafi, dama akwai wata ibukka da idan an zo ake mace take shiga, sai a ɗauki wannan bukkar sai a ɗora kan raƙumi sai a kama hanya a tafi. Mace bata cika hawa kan raƙumi kamar yadda namiji zai hau, bai sa ƙafarsa ɗaya nan ɗaya nan, a'a, ita ƴar gata ce, cikin bukka za ta shiga. Musulunci ya ba wa mata gata, yau kuma za ka ji makiya musulunci suna so su nuna wai musulunci yana danne mace, kuma babu wallah addinin da ya girmama mace kamar addinin musulunci, saboda gatan da musulunci yake yi wa mace. Idan an zo ba za ta hau kan raƙumi kamar yadda namiji yake yi ba, ya sa ƙafarsa ɗaya nan ɗaya nan, a ita ƴar gata ce, sai dai ta shiga cikin bukka, mazan su za su ɗauki bukka su ɗora kan raƙumi, kaga ta zama sarauniya, so sun zama bayinta. Haka mace take, tana zaune a gida, za ka fita ka je kana ta gwagwarmaya ka fafata na ita, tana can gida tana hutawa, ka nemo abinci ka kawo mata. Duk wannan tsari ne na musulunci, wannan bai ishi mace ƴanci ba, bai ishi mace gata ba, tsari na musulunci da ya ɗora namiji ya fita ya je ya nemo mace tana gida, ta naɗa ƙafa ya nemo ya kawo mata ta zauna ta daka ta kwanta ta huta ta tashi, sai dai ta yi tarbiyyar ƴaƴa. Wani lokacin ma sai ka nemo mai dafawan, da mai sharar gida, da mai wanke-wanke, ƙwarai. Duk wannan gata ne musulunci ya yi wa mace. Amma kuma a yau wai ana so a yaƙi musuluncin, wai ana so a nuna cewar musulunci shine ya danna ya mace. To Aisha a wancan kissar da muke bayani, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kammala hutawansa, zai ci gaba ya ƙarasa Madina, sai ya ce to maza kowa ya shirya mu ƙara gaba. Aisha ta zo za ta shiga bukka, ta taɓa ƙirjinta sai ta ji sarƙar da ta taho da ita bata nan, ta faɗi, ta je zagawa ne, da ta zaga ta dawo Annabi ya ce a tafi, ta zo shiga bukkanta da ta taɓa ƙirjinta sai ta ji babu sarƙa. Subhanallah, sarƙa kuma ƙara ta yi gurin kishiyarta cikin matan Annabi, ba sarƙar ta bace. Ta ce kai dole ta koma ta je nemo sarƙar nan. Shine ta koma nemo sarƙa, su kuma wanda suke kula da bukkanta suka ɗaga, lokacin bata girma ba, bata da nauyi, bata yi ƙiba ba, sun ɗauka tana ciki, suka ɗora bukka kan raƙumi, aka kaɗa raƙuma aka tafi. Ita kuma tana can wajen neman sarƙa da yake akwai ɗan duhu-duhu. Ta dace ta samo sarƙa ta dawo, ba ɗuriyarsu, sun yi nisa, ko alamarsu babu. Sai ta ce to ba wani abu, bari in zauna a gurin nan, na san duk inda suka je za a neme ni, kuma ba a san ba a ganni ba a dawo, to shine ta kwanta sai bacci ya dauke ta. To annabi da yaje dab da kafin ya shiga garin Madina sai ya ƙara ya da zango. To ita kuma anan tana kwance sai bacci ya dauke ta. To dama akan bar mutum ɗaya biyu hakan nan a can baya, idan mayaƙa sun yi gaba shi kuma ya biyo gurin da aka ya da zango, ko wani ya manta wani abunsa, ko wani ya yadda wani abunsa, sai ya ɗauka ya bi su da shi. Tsari. To sai ya taho yana bibiya, ko zai ga akwai wani wanda ya yadda wani abunsa, sai ga alamun mutum a kwance. Safwan bin Mu'attal ya ga alamun mutum a kwance, yana matsuwa ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenan ya gane Aisha ce, ta ce da ya sanni kafin a saukar da wajibcin hijabi, shi yasa to shab din jikinta da ya gani ya gane duk da tana cikin hijabi, ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ta ce wannan istirja'in nasa shi ne ya farkar da ita. To da ta farka bai ce mata kanzil ba, ita ma bata ce masa kanzil ba. Raƙuminsa sai kwantar da raƙumin, sai ta hau kan raƙumin, sai ja raƙumin suka tafi. Can kuma annabi ya sake ya da zango, sai ga su nan sun kusa isowa. Abdullahi bin Ubay bin Salul yana buɗe ido yana ganin, sai ce yawwa, yau asirinsu ya tonu, abinda suke ta yi a baya yau gashi Allah ya bayyana. Sai ya je gurin wannan ya ce, ku ga Aisha ita da Safwan, ai ku ga can Aisha da Safwan, ya ce yau asirinsu ya tonu. Sai ya je gurin wancan ya ce, ku ga Aisha da Safwan, ta ce eh kwarai ko sai au asirinsu ya to a take fa wannan maganar yayyaru cikin mutane, tun ma kafin annabi ya karasa garin Madina, tun kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya karasa garin Madina, wannan maganar sai ta zamanto ta yayyaru. Kaga wannan kissar dalilin da ya samu kawata dan mu nuna cewar annabi yakan fita yaki da mata. To Ummu Aiman duk lokacin da annabi zai fita yaki takan yi kokarin a fita yakin da ita, har zuwa lokacin da ma tsufa ya kama ta. To su mata menene gudumawansu idan an fita fagen daga? In an fita fagen daga suna taimakawa waɗanda aka yi wa rauni, wanda aka yi wa rauni za a kawo shi mata sai su masa magani. Kaga anan ne aka samo asalin aikin nas ko? To tun a zamanin annabi ana irin wannan. Sannan kuma su suke ɗauke da ruwa na sha, idan mutum ya jikkata sai a dawo da shi ya ɗan huta, sai su ba shi ruwa ya sha, wani ƙananun taimako haka duka su masa. To wannan yana cikin manya-manyan ayyukan da ita Ummu Aiman take idan ta fita yaƙi tare da annabi. Annabi da ya zo fita yaƙin Uhud, ta fita yaƙin Uhud tare da annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi da ya zo fita yaƙin Khaybara, ta fita yaƙin Khaybara tare da annabi. Lokacin kan ma tsufa ya fara kama ta, tunda ita ta ne annabi. Annabi kuma ya fita yaƙin Khaybara yana ɗan shekara 60. To ka ce min ita shekarunta nawa lokacin? Ita ta ne annabi, yana ƙarami da mahaifiyarsa ta rasu, ita ta dawo da annabi garin Makka. To annabi an yi yaƙin Khaybara yana da shekara 60 a duniya, ita kuma ka ce tana da shekara nawa? To yaƙin Khaybara da aka je ta halarci yaƙin Khaybara, duk da tsohuwa ce ta tsufa kama ta, to amma bai hana ta halartar yaƙin Khaybara ba. Da aka isa Khaybara, ina labarin ɗanta Aiman, sai aka ce ai Aiman bai taho ba, bai zo yaƙin Khaybara ba. Aka tambaya me ya hana Aiman zuwa yaƙin Khaybara, sai wasu suka ce a dokinsa ne ba shi da lafiya. Ita ce ku rabu da shi matsoracin banza, in ji ita Ummu Aiman ɗin mahaifiyarsa. Ta ce matsoracin banza, ni tsohuwa ma mahaifiyarsa na taho yaƙin Badar, shi kuma yana matashi ba zai zo, na taho yaƙin Khaybara shi kuma yana matashi ya gagara zuwa, matsoraci ne ku bar shi, in ji ta ita mahaifiyarsa Ummu Aiman. To wannan malamai suna lissafa shi daga falalar Ummu Aiman, Allah ya dade ita. Annabi ya fita yakin Khaybara da mata 20, to tana cikin mata 20 din da annabi ya fita da su a yakin Khaybara. Falalarta ta uku annabi ya sanya ta cikin ahlul baiti, mun yi isharar wannan dazu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya Ummu Aiman cikin ahlul baiti. Akwai hadisi wanda Imam Hakim ya fidda shi cikin Mustadrak dinsa, hadisin da aka samo daga Sa'ad dan Bakar, Allah ya yarda da shi. Yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yayi dube zuwa ga Ummu Aiman, sai yace hadhihi baqiyatu ahlil bait, sai yace wannan ita ce sauran wanda suka saura na ahlul baiti. Sai dai wannan hadisi bincike na malaman hadisi ya nuna cewa hadisin bai inganta ba. To amma ko bai inganta ba, akwai hadisin da muka yi isharar sa dazu, muna tarihin Zaidu ibn Haritha, hadisin da Imam al-Bukhari ya fidda shi cikin sahihin sa, wanda aka samu daga Anas ibn Malik Allah ya dade shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace maulal qaumi minhum, maulan mutane yana cikin su. To ita Ummu Aiman ai maula ce ta Annabi, ka kenan tana cikin su Annabi, kenan tana cikin ahlul baiti. Annabi ya sanya ta cikin ahlul baiti, tana cikin ahlul baiti. Kasantuwanta cikin ahlul baiti falala ce gare ta, Allah ya dade ita. Falalarta ta kusa da karshe, mace ce mai hakuri, mace ce mai hakuri kwarai da gaske ita Ummu Aiman. Ta yi hakuri a fagage da yawa. Mafi girman misali da zamu dauka kashe mijinta da aka yi Zaid ibn Haritha. Zaid ibn Haritha an kashe shi a yakin Mu'tah wanda muka yi bayani baya kadan. Labari ya zo mata, sai ta ce ta gode wa Allah da Allah ya azurta shi da shahada. Abinda ta faɗi kenan, kuma bata wani damu ba, bata wani daga hankalinta ba, saboda yanda imani yayi tasiri a cikin zuciyarta. Kaga wannan malamai suna buga misali da shi a bangaren hakurinta. Misali na biyu da zai fito mana da hakurin wannan baiwa Allah, Allah ya dada ita Ummu Aiman. Danta Aiman an tafi yakin Hunain da shi, shi ma aka kashe shi. Labari ya iso mata tace kai ita kan Allah yana santa, yana karrama mata iyalanta da shahada, ta gode wa Allah bisa wannan ni'ima da ya mata. Mijinta shahada ya afagen yaki. Ganin danta na fari Aiman shi ma shahada yayi, tana mika godiyarta ga Allah. Bata san me za ta yi ba wanda zai fitowa Allah subhanahu wataala da godiyarta. To sai kuma abinda ya girgiza ta, amma ta danna zuciyarta, rasuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Rasuwar Annabi ya girgiza ta, saboda ta shaku da Annabi tun yana karami, tun bai kai shekara 6 ba, take tare da Annabi har ya girma, har ya koma ga Allah, bata rubu da Annabi ba, tana tare da shi. Yazo ya yanta ta, ya aurar da ita mijinta na farko Abid ko Ubaid bin Zaid al-Khazraji. Yazo ya aurar da ita ga Zaid ibn Haritha, kuma duk al'amuranta Annabi yana ciki dumudum, Annabi yana kaunarta, yana karramata. To shi yasa rasuwar Annabi ta taba mata zuciyarta, Allah ya dada ita. Falalarta ta karshe da zamu karkare kanta, Annabi yakan ziyarce ta saboda muhimmancin ta gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ga ta dai bai wasa ce, kuma yazo ya yanta ta, amma da haka zai taka ya je ziyarce ta, zai ziyarci gidanta, Allah ya dada ita. Hadisi ya inganta, wanda Imam Muslim ya fidda shi cikin sahihin sa, hadisin da aka samu daga Anas ibn Malik Allah ya dada shi. Yace bayan rasuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam, sayyidina Abubakar da ya zama khalifa, sai yace sayyidina Umar, zo mu je mu ziyarci Ummu Aiman kamar yadda Annabi ya saba ziyartar ta. Kenan za su raya sunnan Annabi. Annabi yakan je ziyarce ta lokaci bayan lokaci. To bayan rasuwar sa, shine sayyidina Abubakar yace sayyidina Umar, mu je mu ziyarci Ummu Aiman kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba ziyartar ta. Kaga wannan na nuna mana cewa Annabi yakan ziyarce ta lokacin da yake raye sallallahu alaihi wasallam. To lokacin da suka isa gare ta, suka isa gidanta, suna shiga gidanta sai ta fashe da kuka, suna shiga gidanta sai ta fashe da kuka da Abubakar da Umar. Sai suka ce, ha'a, me zai sa ki kuka ke kuwa Ummu Aiman? Abin da ke gurin Allah yafi alkhairi wa Annabi. Mun gane bayanin su. Abin da ke gurin Allah yafi alkhairi ga Annabi, ma'ana yanzu Allah da ya dauki Annabin sa ya tafi gare shi, yafi alkhairi ga Annabi akan Allah bar Annabi a duniya ya ta rayuwa. Kamar lallashinta suke tayu, suna ga da ta gansu ta tuno da Annabi, tunda Annabin ya tashi zuwa ziyartar ta da su yake zuwa. To da ta gansu sai ta tuno da Annabi, wannan sai ya sa ta kuka. To shine suke ce mata, me yake sa ki kuka? Ai, Allah ya zaba wa Annabin sa abin da yafi alkhairi gare shi, tunda ai Allah baya daukar rayuwar annabawa sai ya nemi izinin su. To Annabi kuma da Allah ya nemi izinin sa, yasa mala'ika ya tambaye shi, shin a dauke shi ya tafi gurin Allah ko kuma a bar shi a duniya? Sai ya ce firrafiqil a'la, firrafiqil, shi ya zaɓi gurin Allah, a dauki rayuwar sa ya tafi gurin Allah. To shine suke bayyana mata cewa ai abin da ke gun Allah yafi alkhairi, Allah ya zaba Annabin sa abin da yafi alkhairi ne. To me zai sa ki kuma ki ta kuka? Har yanzu kuma kukan ba zai kare ba. Sai ta ce, kukun ɗauka ina kuka ne saboda tafiya Annabi sallallahu alaihi wasallam. tace ba wannan ne yake sa ni kuka ba, abinda yake sa ni kuka shine yankewan wahayi, su ma anan fa sai ta sa su kuka, sai aka yi ta kuka duka mutane guda uku saboda dukan su yankewan wahayi ya taba musu zukatansu. Wannan hadisi Imam Muslim ya fidda shi cikin sahihinsa, amma babban abin da zamu dauka karkashin hadisin zamu fahimci cewar annabi yakan ziyarce ta lokacin da take raye ita Ummu Aiman, Allah ya dade ita. Ita ma bayan rasuwar annabi bata dade ba, Allah ya dauki rayuwarta. Wasu daga cikin malaman tarihi suka ce bayan rasuwar annabi da watanni biyar ita ma ta rasu, wasu kuma suka ce watanni shida, kaga kaman yarsa Fatima bayan rasuwarsa da watanni shida ita ma ta rasu. To haka ita ma Ummu Aiman, wasu suka ce bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam da watanni shida Allah ya dauki rayuwarta, wasu kuma suka ce da watanni biyar. Ina ga saboda kurewar lokaci sai mu dasa aya anan, sai Allah kai mu mako na gaba. Abubuwan da muka karanta wanda suke dadai, Allah ba mu ikon amfana da su. Abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko tuntuɓen harshe, Allah gafarta mana. Wa subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.